أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أثبت بومشا نوي بومشا شدا قوات رمضان هجر من زم الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة أليه لودة أربعين دقيا إن شاء الله تعالى زم شكرا بدكراتو كمريد داك سابا muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara rayuwarmu muka kai wannan lokaci a irin wannan wata mai albarka muka kai wannan rana a wannan yanayi mai dawainiya da kuma yanayi mai wato wahalan sha'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dan taba mu da jarrabawa ta tsayuwan walwala sakamakon annoba da kuma ciwo da musamman ya yi ƙarfi a wasu ƙasashe sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi duniya gaba ɗaya da tsayuwa cak ba tare da duk wani abun da ya kamata a yi na walwala ba don haka ana cikin mawuyacin hali da wani babban sha'ani wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana waɗanda suka kamu da cututtuka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya mu kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kariya ya kare mu ya kare garuruwanmu daga faruwar irin waɗannan matsaloli ko kuma daga yaɗuwar wannan damuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi bayinsa a wannan yanayi a cikin wannan wata mai albarka abin da ya zama wajibi ga mutane shine tsoron Allah subhanahu wataala hakikanin tsoron Allah da komawa ga Allah subhanahu wataala hakikanin komawa gare shi da kuma bautawa Allah subhanahu wataala hakikanin bauta ta yadda idan muka yi abu wanda ya dace muka bi Allah subhanahu wata'ala sau da kafa to sai Allah subhanahu wata'ala ya tausaya mana ya kuma jikan mu dama aikin Allah ne subhanahu wata'ala shi mai tausayin bayinsa ne shi Allah shine Ar-Rahim haka Allah subhanahu wata'ala yana tausayin mu cikin dukkan yanayi da muke ciki kuma kullun rahmar Allah tana lullube da mu a duk halin rayuwar da muke gudana daka Allah subhanahu wata'ala yana mai wato zartar da abunda ya ga dama a cikin mulkinsa da cikin ikonsa da cikin gudanarwarsa babu wanda ya isa ya tambayi Allah subhanahu wata'ala me yasa abu kaza ke faruwa shi Allah la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayansa game da abunda yake aikatawa sai dai duk wani koma bayan Allah shi ake tambaya game da abun da yake aikatawa Allah subhanahu wata'ala yayi wa bayi ni'imomi daban-daban ta inda suka sani da inda ba su sani ba babu wani daya a cikin mu face yana cikin ni'imar Allah hatta marasa lafiya da suke kwanci a asibiti suna cikin ni'imar Allah domin akwai kulawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa kowane bawa daga cikin bayinsa babu wani ba facin mala'iku suna lura suna kuma la'akari da yadda yake rayuwa da kuma yadda yake gudanar da rayuwarsa. Saka mutum lafiyansa ko kuma a'a ba lafiya, ko mutum yana cikin wadata ko kuma mutum yana cikin takaitaccen hali, ko mutum yana cikin walwala ko kuma mutum yana cikin duk abunda mutum yake ciki, lalle akwai lullubewa ta rahmar Allah. Daga ba a cire tsammani daga rahmar Allah a koda yaushe. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqanqu min rahmatillah. Yawanci sabonmu yakan kai mu ga shiga wani hali mummuna da damuwa sakamakon abun da hannuwanmu suka aikata, sakamakon abubuwan da muka jawo kanmu. To amma idan Allah subhanahu wata'ala ya nufe mu da alkhairi sai ya sauko da rahamarsa. Shi yasa yace ya ku bayina waɗanda suka wuce gona da iri a cikin harkar rayuwa ko sako ko wani abu, kamar yadda yawanci a rayuwar mu ta yau sako yayi yawa, sabawa Allah subhanahu wata'ala, shirka da dukkan nau'o'inta ana nan ana tafiya akai sai wanda Allah ya kare, an sabunta shirka cikin jama'a da dukkan wasu matakai daban-daban, sannan an sabunta sabon Allah subhanahu wata'ala ta nau'o'in hanyoyi daban-daban, ta yadda mutum zai ji kansa cikin sabon Allah ba tare da ya ankara ba. Haka kawai mutum zai samu kansa cikin sabon Allah subhanahu wata'ala ba tare da ya ankara ba. To irin waɗannan abubuwa da suka zama ruwan dare a cikin al'umma yakan sa al'umma ta samu kanta cikin jarrabawa daga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma duk da haka wannan rahama ce, duk halin da ake ciki inda har Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku daman ku faɗaka ku yi abun da za ku yi na alkhairi don gujewa wata musiba ko kuma don gujewa wata damuwa, to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana nufinku da rahama ne. Kuma sannan akwai rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wato da ya saukar muku, kuma yake kuma saukar muku a koda yaushe. Haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana rahamarsa, kuma ƙara saukar mana da rahama a rayuwarmu, ya kuma tausaya mana, ya kuma kawo mana sauki a rayuwa. Muna karatu a ayoyin suratul Isra'i waɗanda muna ƙarshen wasaya na Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiyoyi wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin bayinsa zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwarsu, duniyarsu da lahirarsu. Haka ya koya musu tarbiyya da kyawawan ɗabi'u domin su zauna lafiya, su rayu lafiya, su kuma samu nitsuwa a cikin rayuwarsu wanda zai haifar musu da bunƙasan tattalin arziki mai albarka. Allah subhanahu wata'ala ya koya wa bayinsa dukkan wani nau'i na ɗabi'a mai kyau da dukkan wani nau'i na abun da ya dace bayi su yi, Allah subhanahu wata'ala ya koyar da su. Haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu a waɗannan ayoyi. Muna kusan ƙarshen wasiyoyi din da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a aikata da kuma abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani a hannu. Mun tsaya aya ta 36, za mu tashi aya ta 37, ma'ana za mu saki karanta aya ta 36, ita mun riga mun gama da ita, sai a ɗora da aya ta 37 har zuwa aya ta 39 insha Allah ta'ala. Muna fata Allah ya sa mu dace. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
Allah subhanahu wata'ala ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, wanda mun mulga da wannan aya karka bibi har ka je kana fadan ko aikata abin da baka da ilimi a kansa. Wannan mun yi bayanai da yawa da bayanan da malamai suka yi wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana a fadi maganganu ba tare da ilimi ba, ko a cikin haƙƙinsa shi Allah subhanahu wata'ala, ko a jingina wata magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ilimi ba, ko kuma a haƙƙin dan adam a kiri kage ko a dora yada jita-jita akan haƙƙin mutuncin dan adam, ko akan harkar dukiyarsa, ko kuma akan harkar rayuwarsa, wanda jita-jita za ta iya aifar da bala'in da bai kamata ba wajen taba mutuncin dan adam ko makamantan haka. Duka wannan Allah subhanahu wataala ce kar mutum ya bibiyi wannan, kuma kar mutum ya aiki da shi wajen fada, kuma kar mutum ya aiki da wannan wajen aikatawa. Domin inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, lallai ji ma'ana kunne da kuma gani ma'ana ido da kuma zuciya da take tattaro bayanai na sirrace-sirrace da rayawa da kuma a'a sha'awa da sauransu, wanda yake zuwa wa zuciya ta yi sha'awan wani abu ko sha'awan aikata wani abu ko shiga wani guri ko fita, duka waɗannan abubuwa gabbai muhimmai manya na jikin mutum guda uku nan Allah subhanahu wataala ya keɓe iya waɗannan gabban ne guda uku da ambato saboda girman sha'anin su da kuma mummunan hatsarin su da kuma girman alkhairin su a game da dan adam. Shi sama Allah ya amfani wallahu alam cewa kullu ula'ika, Allah subhanahu wataala ya amfani da zamiri tamkar da mutane din yake magana, kullu ula'ika kana anhu mas'ula, saboda in ana maganan kunne, ana maganan ido, ana maganan zuciya, to an gama gaba daya, mutun ya taru anan gaba dayansa. Daya a cikin waɗannan abubuwa guda uku idan babu shi, to akwai damuwa a rayuwa, rayuwa ba za ta yi dadi ba. To saboda haka Allah subhanahu wata'ala yace zai tambaya a game da duk abubuwan da waɗannan gabbai suke aiwatarwa ko waɗannan gabbai suke aikatawa. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya hani mutane shiga cikin maganganun da ba tushe ko maganganun da ba tabbas don su samu tsira duniyar su da lahiran su. Allah subhanahu wata'ala ya samu gani. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tamshi fil ardi maraha, karka tafi kana mai wato takama in kana tafiya a doron kasa, karka yi takama, ma'ana ka duba hatta tafiya. Allah subhanahu wata'ala sai da ya magana, ka duba abunan Luqman da yana tarbiyantar da ɗansa, shi ma sai da ya magana akan tafiya, waqsid fi mashika warghub min sautik, yace masa inna ankara al-aswati la sautul hamir, yace waqsid fi mashik, ka takaita kai daidai kai iktisadi, kai ba sauri gaba ɗaya ba kuma kai ba lalaci gaba ɗaya ba, ma'ana garin ya zama yana takama sakatab 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 yana tafiya. Haka kuma garin ya zama to in an ganshi a tsaye wannan lafiya kalau ko ko bashi da hankali ko kuma yana da matsala, duk wannan a'a shine waqsid fi mashika, ya zama to tsaka tsaki da an ga tafiyan ka, an ga tafiya ce ta ni tsantsu, shine wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. In mutum yana tafiya da an ganshi cewa an gani tsantsi ne ke tafiya, an tabbata cewa wannan tafiya akwai alaman alkhairi tattare da mai yinta, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun sibanta tafiyarsa, yawanci baya tafiya haka kawai na sanda, baya tafiya na sanda, wannan kwata kwata ba dabi'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam bane, yana tafiya ne lalle da an ganshi an ga mutum masha Allah. Sannan kuma yana tafiya da ƙarfin jikinsa da zafin jikinsa mafi yawan tafiyar sa kenan shi yasa masu cewa idan suka ganshi yana tafiya wani sai tafiyar sa tamkar wanda yake saukowa akan dutse idan mutum yana saukowa akan hawa kaga zaga chap chap haka yake saukowa domin wani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya sahabbai suka nan yi gudu gudu don su iso shi to kaga ashe tafiyar sa saurayi don baya tafiya yana takawa ko kalle kalle ko sauransu kawai in ya sa gaba a hanya to tafiyar kawai yake ba tafiya ya waiwaya can ya kalli wancan shagon ya kalli wancan abuna gidan ya kalli zauren gidancan ya kalli wancan motan ya leka ya fito ya baya wannan baya leke leke na gulmace gulmace kawai in abun da ya sa a gaba na tafiya idan ya kama hanya kawai tafiya yake kansa tsaye sannan kuma kansa kasa mafi yawan tafiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam kansa a ƙasa yake Annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga kai sama sannan kuma baya waiwaice waiwaice da kayinsa a kansa kawai yana kallon gabansa ne idan yana tafiya to Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine Allah subhanahu wataala ke nuna wa mutane wala tamshi fil ardi maraha kar ka dinga tafiya kana takama wani zaka ga yana tafiya shi kansa baya tsayawa guri daya ya waiwaya nan ya sunkuyar da wuya can ya abuna wani ba daidai bane balle ma namiji ba harkar sa bace wannan kwata kwata Allah subhanahu wataala ya tsara mutum ya kuma gaya masa irin yadda zai tafiya ba tare da takama a cikin tafiya ba tare da alfahari kuma a cikin tafiya ba tare kuma da rashin nutsuwa ko kadan a cikin tafiya ba a tafiya daidai da karfinka kuma tafiya da cewa kai alhamdulillah Allah ya baka lafiya sannan kuma tafiya wacce babu wargi a cikin ta sannan kuma tafiya wacce babu sanda ba za a ganka yi tsammani cewa kai wannan ba abun da zai iya yi wa al'umma ba a alal aqali da yawa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke koyi da tafiya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a gansu kaman sirara amma in an gansu kawai kuzarin su yana sa mutum ya san cewa kai waɗannan fa gaskiya ba kamar lasa bane irin sa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mutum ne siriri karamin ruwa da sauran amma wato tsayayye jarumi tsayayye wanda zaka ga in suna tafiya ce su suka samo tarbiyyarta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Allah muna Luqman yake cewa waqasid fi mashika ka tsakaita a cikin tafiyarka mana karka yadda sanda ne na takama na yanga mana ba san namiji da irin wannan tsarin yanga ba sannan kuma karka zamanto mai wuru wanda gaba daya a kasa gane ina ne saboda haka yace waqsid fi mashika sannan waqbud min sautik in kana magana kai zama ko yaushe kana daga muryanka sama da na kowa haka kawai ko kai ta hayaniya haka maganar mutum take a mutum ya zamanto yana magana a cikin nutsuwa yana magana a daidai yanda ya dace kada zama to yana daga murya yana wuce na jama'a ko kuma daga murya don alfahari ko daga murya don rashin nutsuwa kada zama daga muryansa don alfaharin cewa shi yafi kowa ne a gurin kuma kada zama daga muryansa saboda rashin nutsuwa ne shi ba nitsatsai bane baya iya nutsuwa in yana magana a ji magana yana tafiya a hankali yadda ya dace kar ko mu ce sauke muryarsa gaba daya ya koma takama da yanga haka sai yasa yace masa inna ankara al-aswati la sautul hamim e kasani mafi abunan kyamar murya da ake kyama mafi muryar da ake kyama ko ake rashin santa la sautul hamim wallahi babu kamar wato sautin jaki kamar shi jaki in zai kuka sai kowa ya ji daga nesa sai ya daga kai daga ya daga kai ya bude baki kowa ya ji daga nesa haka jaki yake to yaushe idan zaka yi magana kai ma sai ka daga kai ka zama gaba ɗaya kana magana muryarka a sama to Allah subhanahu wataala yace kar kai wannan wannan shine abin da Luqman yake koya wa ɗansa cewa waqasid fi mashika wudhu min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamid to anan sai Allah subhanahu wataala yake cewa wala tamshi fil ardi maraha kar kai tafiya kar ya zamanto kana mai takama a cikin tafiyarka idan mutum ya duba sai ga cewa a'a yanzu har tafiya ma Allah subhanahu wataala yayi magana wato ma'ana dukkan rayuwar dan adam sai da Allah subhanahu wataala yi masa magana. Don me kar mutun ya zo gaban Allah yace yana da sauran hujja, li Allah yakuna linnasi alaihi alaikum hujja, li Allah yakuna linnasi alai, li Allah yakuna linnasi alaikum hujja illa alladhina zalamu minhu fala takhshawhum wakhshawni. Allah subhanahu wataala ta rusulan mubashirina wa munzirina li Allah yakuna linnasi alaihi hujjatun. Allah subhanahu wataala ya aiko manzanni li Allah yakuna linnasi hujjatun ba'da ar-rusul, li Allah yakuna linnasi alaikum hujja. Wato Allah subhanahu wataala ya aiko manzanni saboda kar ya zamanto akwai mutane su samu wani dalili ko hujja a gaban Allah cewa abu kaza ba a gaya mana ba, ko abu kaza ba a ce ga yadda za mu yi ba. Shi yasa komai sai da Allah subhanahu wataala ya bayyana wa mutane ta harshen manzanni, ta hanyar saukar da wahayi, saukar da alqur'ani ga mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya koyar da hattacin abinci, ya koya wa abuna Anas ibn Malik, yake ce masa bismillah, idan ka zo cin abinci ka ce bismillah. Kaga wani anan sai mutum ya koya wa yaransa, za a ci abinci ya ce bismillah, wa kul bi yaminika, yace masa in zaka ci kuma ka ci da damanka. Bai kamata ka bari kaga yaro yana cin abinci da hannun hagu kana kyale shi kana cewa yaro ne ba. A in dai zai ci abinci ko kuma zai karba ko zai bayar, ya zamanto da hannun dama. Karba da hannun hagu wannan aikin shedan ne, bayarwa da hannun hagu wannan aikin shedan ne. Wasu ba sa damuwa sai kawai a bari, wani uban ma za ka ganshi da hannun hagu yake karba, saboda kawai kwata-kwata ya tarbiyantar da kansa a wani tsari na akasi, akasin koyarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ga kawai mutum ya ma haka da hannun hagu ya karbi abu, karban abu da hannun hagu hatsari ne, aiki ne na shedan, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani ma zaka ga yana shan abu ko cin abu da hannun hagu, ko misali ko taro ko meeting ko wani abu nan, kaje babban manyan mutane da yawa ga sunan bayin Allah musulmai, amma idan aka aje kwalbar ruwa ko aka aje robar ruwa, kawai idan mutum ya daga da hannun hagu yake sha, wanda wannan gaskiya hatsari ne sosai, sau dayawa mutane suna samun kansu a wannan yanayin ba tare da sun ma ankara ba. Shedan ne yake shiga jiki, shi kullun shedan hagun yake mai da mutum. Sai zaka ga yaro kafin kaga ka dawo da shi dama sai kun taba dogon jaye-jaye, yawanci a hagun din yake ginuwa. Daga ayi ta cewa a kace da dama kace da dama, zaka ga farko hagu, me yasa hagu? Shedan ne, aiki ne na shedan. Wannan shine abin da kuma Yahudu ya zaba. Shi Yahudu kominsa ta hagu yafi so, yafi sha'awan komi nasa, in dai na daraja ne to a ce hagu gaba daya. In za a fara kaza hagu, ko tarbiyantar da kaza ba da haice hagu, hagu a fara ta hagu, ba a cewa dama, a kwata-kwata dama sai dai tabewa. Saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sunnarsa yuhibbut tayammum, yana son damanta abu. A sunna shine komai dama ne, sai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare cewa gurin, saboda ba gurin daraja bane ayi hagu. Kamar misali shiga bayan gida, shiga bayan gida, bayan gida ba gurin daraja bane, gurin taruwan shedanu ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shiga da kafar hagu, amma shiga masallaci ba, da kafar dama. Sai mutum yayi addu'a ya shiga da kafar dama, imce ya ce bismillah, yayi salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, ya shiga da kafar dama in masallaci ne. Amma in bayan gida ne ba, sai ya shiga da kafar hagu, bayan ya Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is, sai shiga da kafar hagu. Kaga gurin guri ne na taron shedanu da sauransu, aka sai shiga da kafar hagu. In za a fito daga bayan gida sai a fita da kafar dama, in za a fita daga masallaci sai a fita da kafar hagu. Saboda me? Inda za a je, in dai wajen masallaci ne to ba inda yake masallaci daraja, don haka sai a fita da kafar hagu, shiga kuma sai a shiga da kafar dama, masallaci kenan. Kaga wannan duka tarbiyantarwa ce ta addinin musulunci da yake nuna mutane abin da za su yi a rayuwa. Kaga babu abunda addinin musulunci bai ya bari, cewa ma farratna fil kitabi min shay, ma farratna fil kitabi min shay ko a kyale wani abu don kankantan sa ko kuma ai azurfa ba wani abu don ana ganin shine babba ko kuma a ambaci wani abu ganin cewa shine kamata a fada wani abu kuma a manta da shi saboda ana ganin kaman karami ne Allah bai haka ba a cikin alqur'ani duk abun da ya dace na rayuwa sai da Allah subhanahu wataala ya ambata saboda hatta tafiya wala tamshi fil ardi maraha tafiya mutun zai yi amma in yayi ta bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da lada kana cikin tafiya in kace bari kai tafiya irin ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kana da lada idan mutum yana tafiya irin yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koyar ce bari yayi koyi da tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam to yana da lada ko mutum ya kalli wannan aya ce wala tamshi fil ardi maraha bayan ya daina takama a cikin tafiya ya daina sanda irin wanda bai kamata ba sai in dai a gurin da dole ya zamanto sandan za a yi ko cikin cinkoson jama'a ko kuma cikin wani guri wanda ya zamanto haka za a yi bisa dole sanda ta kama shi nan yake sanda amma in dai ba haka ba ya tsaya kai da fata cewa zai abun da ya dace to nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kuduwa ga mutum ma'ana ya zama abun koyi ga mutum sannan alqur'ani ya ma'ana yayi aiki da alqur'ani da kuma ayoyin Allah subhanahu wataala yana da dumbin lada masu yawa haka Allah subhanahu wataala ce wala tamshi fil ardi maraha kar ka zamanto kana tafiya a doron kasa kana mai takama kana mai wato jiji da kai ko alfahari wannan Allah subhanahu wataala ya hana to kada Allah subhanahu wataala abunda duk ya hana babu alkhairi a ciki haka wannan hani da Allah subhanahu wataala yi sai mutun ya duba sai abun da ya kamata haka tun mutun yana abunan tashi idan an samu dama koma ya zama wajibi ga iyaye sai a nusar da mutun kar ya zama yana tafiya tamkar ba namiji ba kar ya zama yana tafiya kuma tamkar ba abunan lafiyayye ba sannan kuma kar ya zama yana tafiya kaman babu wani nitsuwa tattare da shi ko kuma babu wata nitsuwa tattare da shi wannan alqur'ani ya koyar da mu Allah ce innaka lan takhriqal arda kai ka sani kai mutum da kake tafiya din nan lan takhriqal arda idan har kana nufin zaka tafi ne ma'ana tafiya wacce ma'ana idan zaka tafi ne tafiya wacce take ta jin karfi da jin cewa kai eh zaka yi irin wannan tafiya din to innaka lan takhriqal arda to kai babbaka isa baka isa ka tsaga kasa don karfin da kake ji da shi ba dip kana tafiya ko rashin nutsuwa ko kuma wani abu nan a firgici to hakan ba zai sa ka tsaga kasa ba duk karfin da kake ji da shi shine innaka lan takhriqal arda in tafiyar ta gaggawa da karfi da abu nan ta rashin nutsuwa ne to wala fa ka sani baka isa fa ka tsaga kasa ba sannan in kuma tafiya ce ta sanda kake ji da ita da takama kana tafiya kana karkata kai kana lankwasa kai kana abuna walan tabulughal jibala tula to ka talankwasa kanka kana dagelgel kana tafiya kana dan daga kafa kana ajewa kana dawo da shi kamar ana koyawa doki takama to ko hakan kai to walan tabulughal jibala tula to ko baka isa faka kai dutse tsayi ba ka tattagelgel kana takama baka isa ka kara tsayi ba har ka iso dutse ba baka isa ba tsayin ka iya nan yake kawai sai dai kai ta ba kanka mamaki wani da yankan ka zai ce kai wani lafiya ko wani an ce yana wace irin tafiya lafiyan sa kuwa shi ba gaba ɗaya baka burge shi ba kai kuma kai ne kake mamaki da kanka cewa ka iya tafiya ka samu wata tafiya ta yayi ko ta wani abu nan mutane da yawa suna ganin ka baka da lafiya yace kai gaskiya mutumin nan ya kamata abunan kuma da hankali da shi ko kuma a kula da shi saboda kai kana ganin wato tafiyarka a ka kware ko kuma kana wasu abubuwa wanda suke abuna Allah rahama kai dariya kai ko ina da fatan dai baka fara irin karka yadda da wannan tafiyar yawa saboda haka abune mutum yana ganin cewa shi ya kware da tafiya ko kuma yana wasu langalanga da sauransu alhali mutane suna ganin a wannan bai da lafiya don haka shine walan tablugal jibala tula ba za ka iya iso dutse ba don takamarka kai ta yangan da za ka yi iyanan za ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai wajen tsayi sannan in kuma ji kake da ƙarfi yasa tafiyar ka gaba ɗaya ka tunkuɗe wancan ka wuce ka ture wancan ka wuce to lan takhriqal ardh ba kai sai ka tsaga ƙasa ba to duk ƙarfin ka da kake ji kai wani zaka ga in yana tafiya fir 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 ya ture wannan kar kowa ya tsaya a gaban sa kai wannan ka kyale motoci su yi tayin wannan da mashin amma kai ka tafi cikin nutsuwa don haka Allah subhanahu wataala ya koya wa mutane tafiya a tsarin addinin musulunci ma'ana in mutun ya dau wannan tafiya ya kore wacce Allah ya hana tattare da shi ya kuma bi wacce Allah subhanahu wataala yace ayi musamman bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutun yayi dace don haka shi yasa komai dukkan alkhairi ya taru cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abun da mutun zai komin kankantansa da nufin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abun da yaji ya tabbata daga nassi na hadisi ingantacce cewa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi balle ma gashi kuma aya karara haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma haka Allah yace ayi to in mutun ya dau wannan to ya samu tsira duniya da lahira domin rayuwarsa za ta yi kyau kowanne a cikin mu idan ya dau wannan harka a wajen tafiya sai ga mu gaba ɗaya tafiyar mu ma cikin nutsuwa idan mu ce koyi wannan tafiyar har a abuna abun hawa ma idan yawo sai ga tafiyar sa yana bi insha Allah ta'ala cikin nutsuwa domin yadda yake tafiya da kafa haka zai ji ya kamata ya tafi da abun hawa in keke ya hau sai ji hakan ya kamata ya tafi in mashin ya hau sai ji haka ya kamata ya tafi in ya hau mota sai ji haka ya kamata ya tafi ba zai tunanin tunkuɗe wani don ya wuce ba ba zai tunanin kuma taƙama don yana kan abun hawa ba komai sai kaga ya tafi a hankali domin haka yake tafiya da kafa cikin nutsuwa to haka kuma zaka ga in ya hau abun hawa ma yana tafiya cikin nutsuwa duk tasirin tafiya a ƙasa din sai ga ya zama tasirin sa ya shiga jikin mutum ko da abun hawa ya hau don haka Allah subhanahu wataala ya dora mutane akan wannan don ya zama musu alkhairi Allah ce kullu zalika dukkan waɗannan abubuwa gaba ɗayan su kullu zalika duk wannan abubuwa da kaje an faɗa kana sayyi'uhu inda rabbika makruha wato muninsa duk abin da kaje an faɗa dinnan kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ka yadda kai kaza kar fa ka yadda kai kaza kar fa ka yadda kai kaza Allah ce kullu zalika duk abin da aka faɗa a baya dinnan ba kawai iya wala tamshi fil ardi maraha ba ba iya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ba ba iya wala taqrabu ma lil yatimi ba a duka abun da aka fara din nan miyagu kana sayyi'uhu inda rabbika makruha to mummunansa duk abun da Allah yace mummuna ne din nan to fa abun kyama ne a gurin ubangijinka ma'ana Allah baya so ma'ana duk abun da muka ga Allah yana cewa kar ku yi kaza kar ku yi kazan nan to Allah baya so ne shi yasa yace kar ayi to alal aqalla ko kai kana son abu ran da aka wayi gari aka ce maka Allah baya so to sai kai ban kwana da wannan abun har abada duk abun da Allah baya so babu alheri a cikin duk abun da kaje an ce maka Allah ya haramta abun ka tabbata babu alheri a cikin sa ko ka bincika ka gano ko ka bincika baka gano ba ko ka zauna baka bincika ba ko wani yayi binciken yayi bayani ko ai bincike ko kar ai bincike in dai Allah ne yace kar ai kaza wallahi cikin yin sa akwai shir in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ai kaza cikin yin wannan abun akwai sharri ga duniya da lahira da rayuwar mutane da rayuwar dabbobi da rayuwar manya da rayuwar kanana da rayuwar maza da rayuwar mata duk gaba daya akwai sharri in dai an ce maka Allah ya ce kar ai to kar ai shine zaman lafiya in ba ai ba shine nutsuwa duk abun da aka ce maka Allah zai yi fishi in an yi to kar ai da ai to shine kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha duka waɗannan abubuwa da kaji an ambata to ya kasance mummunansa da Allah subhanahu wataala yace kar ayi kar ayi kar ayi dinnan to inda rabbika a gurin ubangijinka makruhan abun kyama ne Allah baya so Allah baya so yace ma Allah baya so to me sa zaka yi a ce maka Allah baya so sannan kuma kace zaka yi a ce maka Allah baya so kace sai kai a ce maka Allah baya so kace sai ka shiga Allah baya son a shiga kace zaka shiga Allah baya son a taba kace zaka taba Allah baya son a dauka kace zaka dauka a wannan kuma ya zama tsokana in za a yi tsokana ya zamanto kuma har mutane suna ganin Allah za su tsokana a to wannan kuma ya zama abu ne rashin hankali ya zama rashin hankali. Yanzu kowani wanda kuke tare da shi ne abokinka, abokinka tsarar juna kuke, amma sai ce maka wallahi gaskiya abu kaza da abu kaza bana so, yanzu kana so ku zauna lafiya sai ka ringa yin wannan abu. In kana yin wannan abu ba zai zauna da kai ba, so sai ne ce maka abu kaza da abu kaza wallahi wane bana son su, kar ka yi su. Ni a rayuwata abu kaza da abu kaza bana so, kar ka yi mu. Abokin zamanka ba ya ce maka abu amininka ne, komai da kuma tsaranka ne, kuma mutum dan uwanka, amma sai maka bayani dalla dalla ya ce maka ni a rayuwata abu kaza da abu kaza bana so, saboda haka bana so kai. To kaga idan kai kuma kace sai kai wannan, mana baka so ya zama abokinka kenan, don ba za ku zauna tare ba. Ya ce maka abu kaza da abu kaza baya so, kai kuma sai kace abu kaza da abu kaza za ka yi, sai kowa ya kama gabansa. To balle wanda ya halicce ka, ya samar da kai, ya tanada maka dukkan jin daɗin rayuwa, ya yi maka dukkan abun da baka tsammani da abun da kake tsammani, ya baka abun da baka da shi, amma sai ce maka to yanzu abu kaza da abu kaza da abu kaza wannan abun kyama ne a gurinsa shi wannan, sai da kuma ya ce maka kar kai kaza, kar kai kaza, kar kai kaza, sai da ya gama gaba daya sai ya ce maka dukkan waɗannan abubuwan da kaji ya ambata cewa kar kai su, kar kai su, kar kai su nan gaba dayan su a gurinsa shi Allah subhanahu wataala abun kyama ne, baya son su. To yanzu da Allah, in mutum mai adalci ne wa kansa, ya kamata ya daya daga cikin waɗannan abubuwa? Bai kamata ba. Duk mai adalci wa kansa abu daya daga cikin waɗannan abubuwan bai kamata ya yi shi ba. Don haka ashe ya kamata ya zama wajibi mutum ya lura cewa ya yi abun da yake shine alkhairi a rayuwarsa, bai yi abun da yake shine sharri a rayuwarsa ba. In mutum yace zai yi sharri wa rayuwarsa, ko kuma zai yi abun da Allah ya ce kar a yi, to shikenan kuma ya shiga wani hali wanda Allah subhanahu wataala ya hana, yace baya so, shi kuma yace yanzu shi zai. Kaga wannan ya zama taba Allah subhanahu wataala. Taba Allah kuma, in aka taba Allah a duniya, duniya gaba ɗayanta tana iya samun matsala. Dalilin taba Allah subhanahu wataala, kai mutum ɗaya yana iya taba Allah, Allah subhanahu wataala ya yi fishi gari gaba ɗaya, kowa ya sha wahala. Shi yasa ba a son taba Allah. Shi yasa in kuka ga mutane suna taba Allah kuna zaune da su, to ka tabbata akwai matsala. Kuma in kuka yi shiru, to za ku shiga damuwa. Kamar misali ne waɗanda suka shiga jirgin ruwa na sama, suna tunanin a tsira na sama, suna cewa na ƙasa su miƙo ruwa, na ƙasa suna tunanin fasa kwale-kwale, babunan suna tunanin fasa kwale-kwale ya nitse da su. Idan na sama suka jawo hannun na ƙasa su tsira, idan na sama suka kyale na ƙasa suka fasa kwale-kwale, gaba ɗaya kwale-kwale ya nitse duk a halaka. Shi yasa a duk yanayi da ake ciki, in aka ga barna ta kai barna, to dole a yi magana don a gyara ta. To shi yasa Allah subhanahu wataala idan aka ga za a taɓa shi, ko aka ga yanayi ya kai yanayi, to dole ne a faɗakar da jama'a, shine wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina, domin tunatarwa tana amfanar muminai. Idan ka tunatar da muminai, to sai muminai su faɗaka, sannan sai su yi abun da ya kamata domin a samu tsira a gaban Allah subhanahu wataala. Idan aka samu tsira a gaban Allah subhanahu wataala, to an huta. Amma in aka ce ana nan za a rinka tsokalan Allah subhanahu wataala akan abun da yace kullu ulaika kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha, kullu zalika ba kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha, wato Allah subhanahu wataala yana kyaman duka waɗannan abubuwan, domin abu ne wanda yake aifar da mummunan abu, kuma Allah yana kyaman waɗannan munanan abubuwa. Ka duba misali, in Allah subhanahu wataala ya kyamaci abu, to ko duk duniya sun taru suna yin abun, ba za su iya cutar da Allah ba. Don an ce maka Allah yana kyamatan abu, sai wani marar hankali ya ce to bari ya taba, bari ya yi abun, saboda Allah yana kyaman abu, shi ba ruwansa da Allah. To wanda duk ya ɗau wannan, to ya sani cewa ba zai cutar da Allah da komai ba. Yawa, in duk duniya za mu yi abun da wai Allah baya so ne Allah kiyaye mu a ce mun yi haka to in duk duniya sun yi abin da Allah baya so Allah subhanahu wataala baya damuwa ko ba a rage shi da komai ba ba abin da zai samu mulkin sa ko ba wanda ya ise masa barazana a mulkin sa to Allah subhanahu wataala in ka bi shi ko in duk duniya ta bi shi ba ta kara masa komai a mulki ba sai dai kawai ta ci nasara za ta samu falala a gurin Allah in ta saba masa ba ta rage masa komai a cikin mulki ba sai dai kawai ta halakar da kanta ta siya wa kanta asara domin Allah subhanahu wataala zai halakar da ita sannan kuma zai takura ta tun a duniya sannan kuma za ta sha bala'i a lahira Allah kiyaye shi yasa hadisul qudsi Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito kai tsaye ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا الله سبحانه وتعالى ya ce ya ku bayina da a ce farkon ku da ƙarshen ku da aljanun ku da mutanen ku su zamanto a bisa zuciya mafi tsarki mafi kyawu mafi tsoron Allah wannan ba zai ƙara mun komai a cikin mulki na ba in ji Allah subhanahu wataala malamai suka ce ko da kowa zai zama mafi tsarkin zuciya tamkar irin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in duk aka zama da a ce za a yi haka to ba a ƙara wa Allah komai cikin mulkin sa ba yace kuma ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a ya ku bayina da a ce farkon ku da ƙarshen ku aljanunku da mutanenku ku zamanto a bisa mafi munin zuciya kamar zuciyar fir'auna in ji malamai wannan ba zai rage mun komai a cikin mulki na ba mulkin Allah ba zai taɓu da komai na sakan ɗaya ba Allah subhanahu wataala yana nan a wanze akan aikin akan mulkinsa ba abun da zai ragu masa yasa ke cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا في صعيد واحد فسألوني فعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يتي يا باينا دا أتي فرقونك دا كريشنك الجنونك دا متاننك زاسو حدو أغولي قدا كو حدو غبات ينك تندق الأومن فرقو هر الأومن دا أينان غبا إلى قيام الساعة زوالا نتاشم على قيامة da aljanu da mutane da manya da yara da kowa kowa ya tambayi Allah abin da yake so kowa ya tambayi Allah abin da yake so me neman shaguna ya tambaya me neman matsayi ya tambaya me neman mulki ya tambaya me neman jari ya tambaya me neman gonakai ya tambaya me neman shanu ya tambaya kowa ya tambaya Allah subhanahu wataala yace wannan ba zai rage komai daga mulki na ba illa kawai kamar misali kogi ya kawo irin kogi yana kirin nan yana raƙum yana irin wannan abu ne ambaliya din nan to sai mutum ya zo da zare wanda ake dinki da shi sai kuma bakin kogin ha ta can gefe sai dan tsoma zaren sai daga zaren sannan sai a kalli kogin za ka ga kogin ya ragu to Allah subhanahu wataala ya ce in duk duniya tun daga falhalittan farko da aljanu da mutane da manya da yara da maza da mata har zuwa wanda za a halitta ranar tashin alkiyama duk gaba ɗaya mu haɗu a guri ɗaya kowa ya tambayi Allah abin da yake so wani ya ce shago goma wani ya ce shago 30 ni kam wani ya ce shi kuma shanu 1000 wani ya ce tumaki 100 wani ya ce kowa ya faɗi abin da yake so wani ya ce muqamin mulkan kaza ai ta ba kowa Allah ya ce kowa ya faɗa in bashi yace wallahi wannan ba zai rage komai daga abun da yake taskata na abun da na mallaka ba sai in za a ga cewa teku da yake ambaliya in an sa zaren da ake dinki da shi zaka sa zaren sai aka daga zaren in an ga tekun ya ragu to ni ma za a ga abun da yake gurina ya ragu in na ba kowa abun da yake so kaga ashe taskar Allah ba abun da yake samun ta to shi yasa in an bi Allah an tsira amma in aka ce a'a abunda Allah baya so za a yi to wannan kuma ya rage wa bani adam za su shiga damuwa Allah kiyaye mu. Allah subhanahu wataala ce kullu zalika kana inda kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Duka wadannan abubuwa da Allah ya faɗa gaba daya miyagun su na ayyuka gaba daya kasance abun kyama ne a gurin Allah, Allah baya su. Allah subhanahu wataala ce zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma, wannan yana shine daga cikin abun da Allah subhanahu wataala yayi wahayin sa zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min alhikmati na hikima. Yanzu wadannan abubuwa da Allah ya faro ya jero su a cikin wannan guri tun daga la taj'al ma Allah ilahan akhar wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah har kaza kaza har aka zo wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula har Allah ce mana kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Yanzu duka wadannan abubuwa da Allah ya faɗa mu da kanmu in mun duba babu hikima a ciki, akwai hikima, akwai hikima, akwai tsarkake mutane a rayuwarsu, akwai dalilai da suke tabbatar da tabbatan nitsuwan jama'a da bunƙasan tattalin arzikinsu da samun kwanciyar hankalinsu da samun zaman lafiyarsu da gushewan duk wata annoba a tsakaninsu da gushewan karyewar tattalin arziki a tsakaninsu, matukar za su bi waɗannan wasiyoyi da Allah subhanahu wataala ya ambata. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma, wannan abu da kake gani waɗannan bayanai da ka gani a cikin waɗannan ayoyi yana daga abun da Allah subhanahu wataala yayi wahayin su zuwa gare ka na hikima ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya sake rufewa da hani akan shirka. Allah ce wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhara, kar ka yadda ka hada ka sanya wani abun bauta daban tare da Allah, kar ka yadda kai wannan, kar ka yadda ka hada wani abun bauta daban tare da Allah, kar ka yi wannan. Wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhara, mafi munin zunubi da yafi girma da aka saba wa Allah da shi a doron ƙasa shine shirka. Duk lokacin da aka wayi gari mutane sun sha'awan shirka to mutane sun halaka. Allah kiyaye mu. Duk lokacin da aka wayi gari tauhidi da imani yayi rauni an koma shirka ta nau'o'i daban-daban da sabunta shirka din da dogaro ga wani Allah ba Allah ba da shiga harkan bin wani Allah ba Allah subhanahu wataala ba, duk lokacin da aka wayi gari cikin wannan tufa an fada cikin halaka. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake matukar tsawatarwa game da shirka. Mafi a'azamu ma usiya Allahu bihi shine ashirku al-ishraku billah, mafi girman abun da aka saba wa Allah da shi shine al-ishraku billah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyu dhanbi a'azam, wai wani zunubi ne yafi girma? Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abun da yace masa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, shine ka sanya wa Allah kishiya ka hada wani tare da Allah alhali Allah shi ya halicce ka. Allah subhanahu wataala ya hana a hada shi da wani. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah baya gafartawa ga duk wanda yaje gare shi yana mai shirka da shi, baya gafartawa in an hada shi da wani in an yi shirka da shi, amma yana iya gafartawa duk wani zunubi koma bayan shirka, Allah yana gafartawa. Shi yasa duk abun da za a yi kar mutum ya fada ga shirka, duk abun da ya kai ga mutum ya ji tauhidin sa yana da rauni to maza-maza ya gyara, maza-maza ya koma ga Allah. Duk lokacin da mutum ya ji aqida ta samu rauni maza-maza ya gyara ya koma ga Allah. Duk lokacin da mutum ya ji kai akwai damuwa a bangaren tauhidi to fa ya koma ga Allah. Duk lokacin da mutum ya ji ya soma gangarawa zai dan yi shirka saboda ko mulki da yake nema ko jari da yake nema ko matsayi da yake nema ko wani guri da yake hari ya samu a cikin harkar rayuwa ko kuma wani abu da aka ce masa to ka tsaya da bin kaza, ya soma tunanin a shan ko jini ko wasu abubuwa ko kuma a sake Allah subhanahu wataala ko zama akan wani dutse yayi wani abubuwa na kulumboto, ko duk lokacin da mutum ya ji wannan akan harkar duniya to ya tabbata cewa ya fada hanyar halaka. Duk abin da zai samu a duniya magana ta bace. Don haka Allah subhanahu wataala ke dawwamar da duk abun da mutum yake bukata in Allah ya nufe shi da samu zai samu, kuma in Allah ya nufi abun ya dawwama tattare da shi zai dawwama, ba abun da zai tafi ya bar shi. Don haka mutum ya zamanto kullun yana sane da cewa Allah shine Allah, asalin abun da Allah ke bukata shine tauhidi. Shi yasa gaba ɗaya ayoyin Alkur'ani kai abuna da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makkiya gaba ɗayanta akan tauhidi da hani da shirka take. Yayi shekara 13 yana da'awa a Makka, amma gaba ɗaya suna magana ne akan tauhidi, tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wata'ala da kuma hana hada Allah da wani a cikin bauta. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 13, sauran shekara 10 da yayi na Madina nan kuma ga magana akan tauhidi, tabbatar da kadaita Allah subhanahu wata'ala da kuma nisantan shirka da hada Allah da wani, sannan kuma da sauran dukkan nau'o'in abubuwa na ibada da Allah ya farlanta, duk wannan a cikin shekara 10 aka hada su gaba daya. Duk wata ibada idan ka lura da ita, dukkan rukunan musulunci guda biyar din nan, na farko kan dama tauhidi ne, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. To ka duba iqamus sala, daga gaba ɗaya tauhidi ake tabbatarwa da ambaton Allah da tawakkali ga Allah da komawa ga Allah, shine sallah abin da ta kunsa. Siyamu ramadan, azumin wata ramadan, gaba ɗaya tauhidi yake tabbatarwa da komawa ga Allah da dogaro ga Allah da tabbatar da cewa lalle babu ambata daga siyasai Allah. Idan ka duba bada zakka, gaba ɗaya tauhidi yake tabbatarwa da kadaitakan Allah subhanahu wata'ala da tabbatar da cewa mutum zai iya tsare yadda hatta dukiyarsa gaba ɗaya ba don komai ba, ba don kowa ba, sai ga Allah subhanahu wata'ala, da kuma tabbatar da tausayi tsakanin bayin Allah da junansu, da kuma ƙarfafa marar ƙarfi don shi ma ya samu abin da zai rinka dallallabawa a rayuwa. Idan ka duba hajji tun daga farkonsa, farkonsa ma zaka ji sahabbai a Jabir ibn Abdullah yana cewa fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tauhid, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta abuna yayi talbiya da tauhidi, ma'ana kalmar tauhidi, ya labbaika allahumma, abuna yayi niyyar abuna hajji da umra, ko ala abuna sabanin malamai, ko kuma mafi karfin magana yayi daura niyyar hajji da umra. To kaga ashe Allah ay fa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tauhid, fa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tauhid, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla, ma'ana niyyar nusukin sa bi tauhid, da tauhidi sannan zaka gaba ɗaya aikin haji tauhidi yake tabbatarwa. To ashe dukkan rukunan musulunci gaba ɗayan su tauhidi suke tabbatarwa, da kuma hani zuwa ga shirka, tabbatar da tauhidi da kuma hani ga shirka. Dukkan annabawan da Allah ya aiko su gaba ɗayan su kafin annabi sallallahu alaihi wasallam suna umarni ne da kadaita Allah da tauhidi, sannan kuma hani da shirka. Laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah wa ila adin akahum shu'aiba fa qala ya qaumi ibud. Kowa idan ka duba, samudawa ne, madiyana ne, kowa ne, annabi shu'aibu ne, annabi salih, annabi hud, annabi dukkan annabawan Allah, kowa in yazo farkon abin da yake kiran mutane zuwa gare shi ne kadaita Allah subhanahu wataala da bauta, sannan nisantan shirka. Wannan ke nuna mana cewa Allah subhanahu wataala yana tsawatarwa game da shirka. Don haka anan ma bayan yayi waɗannan wasiyoyi sai yace wala taj'al, kafin yayi su sai da ya bude da tauhidi, domin in tauhidi ya shiga zuciya ya kankama ya hana shirka, ya zamanto babu shirka, to nan ne waɗannan wasiyoyin za su shiga cikin wannan zuciya din, sannan sai gabbai su yi aiki da su. Sannan in aka samu kuma waɗannan wasiyoyin sun shiga, to babban abu da ake so a rufe shine kar a yadda a yi shirka, bal a tabbatar da tauhidi. Shine wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura, kar ka yadda ka hada wani abun bauta tare da Allah sai a jefa ka cikin wutar jahannama, maluman kana abun zargi, sannan kuma kana jefaffe can, Allah subhanahu wataala zai wurga ka ciki. Allah ya kiyaye mu, kana mai nisantuwa da rahamar Allah subhanahu wataala. Don haka Allah subhanahu wataala ya kare mu, Allah ya tabbatar da mu bisa tauhidi. Waɗannan su ne ƙarshen wasiyoyi da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin waɗannan ayoyi da malamai suke bayani. Insha Allah ta'ala a majalisi na gaba ko zama na gaba za mu duba wasu ayoyi da suka muke ganin kaman za su yi munasaba da a karanta su a cikin waɗannan kwanaki, musamman da muke da suna Ramadan. Allah subhanahu wata'ala ya cika mana Ramadan cikin alkhairi, ya maimaita mana ganin Ramadan shekaru masu yawa, ba tare da annoba ko tashin hankali ko wahalhalun rayuwa ba. Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki, ya kawo mana dauki cikin rayuwar da muke ciki. Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu, ya tabbatar da mu bisa shiriya. Shugabannin mu Allah ya musu dace da abin da zai zama alkhairi gare mu, ya ba su ikon aiwatarwa. Duk abin da za su yi ba daidai ba, Allah subhanahu wataala ya sa su gane, Allah ya saka su aikata. Allah subhanahu wataala ya riko da hannayensu zuwa ga abin da yake shine alkhairi ga rayuwar mu a duniyar mu da lahirar mu. Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu. Allah ya hada mu da su cikin jannatul firdaus. Allah ya shigar da mu aljanna tare da su baki daya. Allah ya shiryar da mu, ya shiryar da zuriyarmu da iyalanmu, ya kare mu da kariyarsa, ya tabbatar da mu bisa shiriya, ya sanya alqur'ani ya zama hujja gare mu, ya sanya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zamanto ita ce makami gare mu, wanda zamu bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa, mu kasance masu ji da bi kowane lokaci. Allah ya bamu iko. Allah subhanahu wataala yayi mana damuwa. Allah ya samu gama da duniya lafiya. Allah ya kare mu daga kowane irin sharri, ya kare mu daga munafurci, ya kare mu daga duk wani abun da yake ba daidai ba. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma astur awratina wa amin rawatina واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وامهاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.